الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بأن الله تبارك وتعالى تبكم لدنجينيه mamman da kin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara warmu a wannan yammaci na ranar asabar 18 ga watan Shawwal shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 24 ga watan 8 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'ul Kabir kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata
kuma
ta shi wancan ya cancanta sai da mishi wani misali mutum ne yake sayar da dabino a cikin dabinan nan akwai mai kyau akwai mara kyau sai ya ware mai kyau daban mara kyau shi ma ya ware shi a gefe idan ka zo saya ga mai kyau ga wanda yake mara kyau kuma kowanne da kudinsa shin ya halatta ya sayar da wannan mara kyau shi wanda aka saida ma shi ma ya je ya wanke ya sayar da shi kwarai da gaske haka shi ya fi dacewa maimakon a gauraya kyaukyawa da mara kyau don haɗa lalatacce da mai kyau wanda shi ne ake kira da alkushi ha'inci da rufa-rufa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa duk wanda yake algushi a cikin sana'ar shi to baya daga cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zagaye ya wuce da kasuwa a kasuwa sai ya ga toliya ta abinci manzon Allah sai ya nutsa hannun shi sai ya ji nema sai yake tambaya ga mai hajar manzon Allah ya ce masa wannan ku mene ne sai ya ce asabatu samau ya rasulullah ai ruwan sama ne ya taba shi manzon Allah ya ce me ya hana ka sanya jikakken a sama mai saya in ya zo ya gani in yana da bukata ya saya in baya da bukata ya bari manzon Allah sai ya ce mana gashya fa laysa minna duk wanda yayi algushi manzon Allah ya ce bai daga cikin mabiyan mu to dan haka yana daga cikin algushi shine hada mai kyau da mara kyau an gane ko kamar misali su da yawa zaka gani abinci wanda yake ya kwana sai a zo a hada shi da wanda yake sabo a sayar ma jama'a wannan bai dacewa haramun ne abinda zaka yi wannan na jiya ne wannan na yau ne wanda yake bukatar sayan na jiya ya saya wanda yake bukatar sayan na yau ya saya to dan haka kasancewar wari wannan dabino mai kyau a sayar da shi da halin sa mara kyau a sayar da shi da halin sa wannan shine yafi dacewa maimakon a kusa shi an gane ku kuma wannan ita ce hanya daya daya ta samun albarka a rayuwa ta samun kuma albarka a cikin saye da sayarwa domin duk mutumin da yi gaskiya a cikin kasuwar shi to wannan alƙawari ne na Allah zai sanya albarka a cikin kasuwar shi da duk abin da zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa albayyani bi al-khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bayyihima wa in katama wa kadhaba muhikat barakatu bayyihima manzo Allah yace mai saye da mai sayarwa suna kan zabi imma a tabbatar da ciniki ko kuma a rabu manzo Allah yake cewa malami ya tafarraka matukar ba su rarraba ba dadin fa'ida bayani akan hadisin idan nazo kan kayan ka na tsaya ina bukatar kayan ka nace nawa zaka sayar min da abu kaza kace jika kaza nace kai dai rage kace a jika kaza in ka saya nace to na saya to wannan ciniki ya tabbata ko da na mika maka kudi ka bani kaya amma matukar ban gusa ba in na rige na gusa na taka nayi gaba to ba maganar in dawo in ce na fasa kuma kai ma ba maganar ka bu baya ka ce a cinikin nan na fasa an gane ku amma in an kashe ciniki in ba mu rarraba ba ina da yancin da zan ce na fasa wannan ciniki na fasa saya kai ma kana da yancin da zaka ce ka fasa saidawa don haka Ibn Umar Allah ya kara masa yadda in kun kashe ciniki da shi sai yayi tashi yayi taki daya biyu uku yayi gaba sannan ya dawo ya zauna an gane ko ba maganar kenan a tada ciniki ciniki ya tabbata amma mu kuma a yau sunawa mutum zai zo ya sayi kayan ka har ma sai ya ji yayi amfani da shi sannan ya dawo ya cewa ya fasa cinikin nan kayan nan bai masa ba inda a ce ka fahimci dokoki na shari'a na saye da sayarwa ba maganar ka ba shi kudin shi sai dai in ka ga dama ka masa ikada shine rangwame an gane ku mutum ya sayi kayan ka sai ya ga cewa kayan nan ba su masa ba yayi nadama akan sayen ne ko kuma kasancewar ya sayi kayan to amma yana da wata bukata tafi wannan kaya sai ya dawo muka ya ce wa da Allah ina da bukatar kudade wannan ciniki ne da kamun rangwame an tada shi kamun kudi na da ka kyautata mu to anan yana da damar da zai rangwamta maka sai ya ce to shikenan kawo ban shi kudin ka wannan ku duk wanda ya ma abokin ciniki irin haka shi ma ubangiji subhanahu wataala zai rangwamta masa zunubansa aljaza'u min jinsil amal sakamako na kasancewa ta irin abin da ka aikata in ka rangwamta ma dan uwanka ubangiji subhanahu wataala zai rangwamta maka shine yace albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa matukar ba su rarraba ba sai yace fa in sadaqa wa bayyana in suka yi gaskiya a cikin kasuwar su kai mai kaya kace kayan nan nawa kala kaza ne an gane kuma kaza ne a ciki kuma nau'i kaza ne a iya sani na kayan nan nawa mai kyau ne ba shi da wani aibi shi ma wanda zai sai yayi ce to fi sabilillahi kudin da yake waje na nera ce nera ko a iya abinda na sani a yau canjin ta kaza kaza akai an gane ko 325 akai canji ba ya koyi maka bai ce a 330 ko ce 320 to in sun yi gaskiya da shi mai saye da mai sayarwa manzo Allah yace za a sanya albarka a cikin cinikin su amma idan suka buye ma juna laifi da aibi shi ya boye laifin hajar shi ya san kayan shi ba ya da kyau yana da illa ko kuma kaya ne wanda yake so ya boye yake gaya maka ko shi kuma ya boye yake gaya maka cewa ga yanda canji yake misali manzo Allah ya ce za a shahi albarkar cinikin su don haka kasancewar algushi hanya ce wanda take ta samun wato hanya ce wanda take ta rashin albarka a cikin kasuwa da wannan da sauran dukkan sana'a ta yau da gobe in kai gaskiya a cikin al'amarinka ubangiji subhanahu wataala zai sanya albarka don haka kasancewar ba a hada mai kyau da mara kyau a sai da shi mai kyau a ware shi daban mara kyau a ware shi daban haka shine ya dace a sana'a in kuma misali a haka ka sayo a cikin bahu to ba laifi kakan iya sayarwa akan haka amma kai ka sayo mai kyau nan wannan kuma mara kyau ne to bai ya halatta ka kusa shi in waɗancan wanda suka kwatsa mai kyau da mara kyau wancan laifi yana kansu kai kana iya sayarwa da halin shi ba sai ka rabi ba an gane ko amma rabiwar wato shine yafi kyau in kuma ka san kayan ka yana da illa duk mai sayi in yazo to ka gaya masa illar kayan ka abun nan fa yana da laifi kaza yana da laifi kaza in kana da bukatar saya ka saya to in kai haka Allah zai sanya albarka a cikin kasuwarka Na'am.
Malam, wani sadaki ne aka yi a nan su a can an yi zama sadaki kuma barba ya zira da kashi a zama dama shi ne nan da suka zai ba a zama dama a zama sadaki bayan an yi wannan zama a kare zama da biyu na sunan suna ne za su shekar ma kuma wancan suna ne a jirgin da jaddada wancan suna ne kuma tsakanin yari ne fice gyara sai aka samu tsakanin wanda ya ne za a warware wani
shi a ka'ida da alwalin amarya da shi ango gaba ɗaya kowa ana da buƙatar niyya tare da shi akan cewa aure ne in ɗaya niyya shi ta ratse wannan aure bai tabbata ba kai ka je da nihin a ɗaura maka aure shi alwali ya tabbatar da cewa aure ne za a ɗaura an gane ko wannan shi ne ka'ida amma in da nihin baiko aka je to baiko ne ba aure ba ne ba duk abin da zai biyo baya wannan shashanci ne baya halatta don haka kuma magana ta biyu na cewa jaddadawa jaddada aure wannan wata bid'a ce ta daban an gane ko wani ƙari ne a cikin addini aure in dai rukunansa sun cika an zo da niyyar ɗaura aure to wannan aure ne maganar a ce an jaddada wannan ba ta mata su ba a shar'anci don haka su wannan ba da nihin aure ba suka je shi kuma wancan shi da nihin aure ya kamata ai ya bayyana musu a san mene ne ake ciki don haka wannan saduwa da aka yi saduwa ce haramtacciya abinda aka samu na ɗa wannan ba ɗan shi bane ba ɗa ne wanda yake na haram darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul hajj mun tsaya ƙarshen wato babi na 72 qala abu baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin hawan wato dabba ta hadaya wanda bayani ya gabata in aka ce hadaya shine ma yuhuda ila baitillahi alharam min bahimatil an'am taqarruban ila Allah azza wa jalla abinda ake badawa a matsayin kyauta zuwa ɗakin Allah mai al'umma na dabbobin ni'ima raƙumma da shanu da tumaki da awaki don neman kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala to wannan raƙumi da kaware a matsayin hadaya za ka kura shi ka kai shi wurin yankansa shine masallacin Allah mai al'umma ya halatta ka hau ko kuma baya halatta ka hau shine abinda malam yake nini da baba wanda baban tuntuni bayani ya gabata a kansa shine yace ma ja'a fi rukubil badana abinda yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin wato hawan raƙumi wanda yake na hadaya ko saniya sune dai wanda aka sani ana hawa amma tinkiya da akuya waɗannan ba a hawan su ne akwai tsanantawa a kansu shi ne malam ya shigo mana da hadithin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuqu badana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum na kura hadayarsa labazin badana kamar yadda bayani ya gabata raƙumi shi ake amfani da wannan labazi badana musamman da mata amma duk da cewa hatta da namijin ana ce masa badana wanda asali raƙumin da ya isa a yi masa damtu ko a hau bayansa a yi tafiya shine ake kira da badana wanda karmu manta baya halatta a yanka rakumi a matsayin hadaya sai ya cika shekara 5 ya shiga ta 6 koda da kwana 2 an gane ku to shine anan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaga wani mutum yana kura hadayarsa faqala lahu rukabha manzo Allah yace masa hautama قال يا رسول الله انها بلنا يجي يا منزان الله اي هديا ce منزان الله يكومه ce masa ka hauma sai yace ya rasul allah hadaya ce manzan allah ya saki fada masa ka hauma sai yace ya rasul allah hadaya ce shi a iya tunanin sa manzan allah sallallahu alaihi wasallama bai fahimci ba cewa wannan dabba da yake korawa dabba ce ta hadaya wanda kuma abu ne sananne dabba ta hadaya a jahiliya ba sa hawanta an gane ku in ka rige ka ware dabba ta hadaya to ba maganar ka hauta ba maganar ka yi amfani da wannan kinta ta rige ta zaman tuta guwa ce ta musamman wanda suke da haƙƙi akan ta talakawa da miskinai don neman kusaci ga Ubangiji subhanahu wata'ala a karo na uku ko na hudu manzon Allah sai ya ce masa ka hauma wai hak aw wailak manzon Allah ya ce kai canka ko kuma mamakin ka nake shi gashi yana kora dabba ya gashi ya wahala kuma ya ke hawa manzon Allah ya tausaya masa ya ce yau dan haka ita kalima ta wai hak ana yin ta ne ga mutumin da ya jefa kansa cikin hallaka da bai cancance ta ba an gane ku to ana amfani da irin wannan kalima dan tausaya masa dan jin zafin abin da ya same shi sai ka ce masa wai hak ita kwa kalima ta wailak an ciro ta ne daga wail wail shine wato shine tabewa da hallaka ma'ana mutumin da ya fada a cikin hallaka ake amfani da irin wannan kalima wailak kuma haka nan ana amfani da ita akan abu wanda ya bada mamaki sai ka ce wailak mamakin ka nake to shine anan ma'anar wailak duk da cewa kokonto ne aka samu daga marwayacin shin manzon Allah cayi wai hak ko kuma cayi wailak to shine anan wato manzon Allah a karo na uku ko na hudu sai manzon Allah ya ce masa kai canka yace ka hauma to dan haka kasancewar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tuntuni ya riga ya fahimci hadaya ce me yasa saboda tana da alama an rata ya mata takalma a wuya wanda daman alamar da ake ma hadaya wanda zamu iske shine a tsaga tuzo wanda yake na dama ko na hagun jini ya tsiyaya sannan sai a goge jinin sannan kuma sai a sanya kaba ko wata igiya sannan a rataya mata takalma biyu a wuya wanda akwai hikimomi game da yin haka babbar hikima a nan girmama wata alama ce ta bauta daga cikin alamomi na bautar Allah subhanahu wataala kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wal budana ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khayr al-aya haka nan kasancewar in ta fata ko ta gaurayu da wasu dabobi kenan za a iya ware ta haka nan in ta kasa kafin a isa wurin yankanta aka yanka ta kenan talakawa da miskinai sun san cewa daman ta su ci an gane ku to shine anan tana da alama a wuyanta dan haka a wata riwaya yazo shi ya kuro badana muqallada wanda tana da alama an rataye mata takalma a wuyanta to manzon Allah yace ya haushi kuma sai ya zaton cewa manzon Allah bai fahimci ba cewa hadaya ce to dan haka dai a takeice wannan nassi ne a bayyane wanda yake nuna mana halaccin hawan hadaya tare da cewa magabatan kwarai wasu sun tafi akan cewa mutum ba zai hau dabba ta hadaya sai dai idan ya bukatu in bukata ta fakar da shi ya wahala to anan yakan iya hawa amma duk lokacin da ya wadatu to anan sai ne sai ya sauka daga kanta har ma wasu daga cikin malamai irin su al-Imam Abu Hanifa su al-Imam Shafi'i a cikin wata fada daga cikin maganganunsa cewa in ka hauta to sai ka rama gwalgwadan iya hawan da kai kamar misali in ka hauta kai tafiya ta kilo 100 ko kilo 200 to sai ka yi kiyasin cewa inda ta haya ce za ka hau nawa ne za ka iya badawa kenan sai ka ware wannan kudi sai ka hada da wannan dabba kenan na miskin ne tare da cewa shine anan malam yake ya hakaito maganganun magabata in har mutun ya bukatu to ba laifi yakan iya hawa. To dan haka akwai hadisai da dama waɗanda suke nuni zuwa halaccin mutun yakan iya hawan dabba wanda take ta hada yara kumi ko saniya. Don haka shine malam yayi isharar yace a wannan babi akwai hadisi daga Aliyu dan Abi Talib da Abu Huraira da Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara musu yadda, kamar yanda hadisin Ali hadisi ne ingantacce, an masa tambaya shin na halatta mutun ya hau hadayarsa? Ali yace la ba sa bihi, yace kwarai ballahi mutun yakan iya hawa. Sai yace kad kana annabi sallallahu alaihi wasallam yamuru bir rijali yamshuna fa ya amurakum bi rukubi hadi. Wato tabbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana wucewa da wasu jama'a mazaje, manzon Allah sai ya suna tafiya akan dugarigansu, manzon Allah sai ya ce su hau hadayensu. Hadisi yake cewa la tattabi'una shay'an afdal min sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, yace da dai ba za ku bi wani abu wanda yake yafi sunnar manzonku sallallahu alaihi wasallama. Duk abin da za ka yi a rayuwarka babu wani abu da za ka bi alkhairin sai ya dawo a kanka a nan rayuwa ta duniya kafin makoma lahira sama da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inda manzon Allah ya umarci wasu mazaje cewa ku hau, dan haka ya halatta mutum ya hau. Qala Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahimahullah babu ma jaa bi ayi janibi ar-ra's yabda'u fil halq. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن قريش قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم لجمرة نحر نسكة ثم ناول الحالك شقه الأيمن فحلق فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلق فقال اقسمه بين الناس. قال حدثنا ابن أبي عمر هو العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام النحوى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. الإمام الترمذي الله يجزيه خيرا wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da wani bangare wato na kai ya dace wanzami ya fara a wajen aski dama ko hagu. Zamu ga amsar wannan tambaya a ƙarƙashin hadisin da malam ya zo da shi, shine hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, wanda ke cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefi ramin Aqaba, shi lafazin jamra wato wani katar rami ne wanda ke wurin da ake kiran shi al-Aqaba, wanda ita jamra kinnan kusan guda uku ce, don haka ake cewa ramin jimar. Akwai al-jamra as-sughra, sannan akwai al-wusta, akwai al-kubra. Anan jamrar da ake nihi ita ce al-kubra, domin a ran 10 ga watan Zulhijja lokacin da aka kwana a Muzdalifa, idan aka wayi gari za a zo Mina domin yin jifa na farko, shine al-jamra al-kubra. To shine Anas anan yake cewa lamma raman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jamra, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jefi al-jamratul kubra nahara nusuka, manzon Allah sai ya suki wato hadayarsa. Lafazin nusuk anan jami'i ne na nasika, nasika bi ma'ana azzabiha, ma'ana dabbar da ake yankawa. Duk da cewa in aka ce nasika ana nihi dabba ta hadaya ko dabba wadda take ta layya, kamar yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام لفظ منسك اسم الموضع Allah ne ko amma abin da ake nihi anan ana nihi dabobi waɗanda suke na yanka wanda ake yanka su a matsayin hadaya dan haka yace alama razaqahum min bahimatil an'am haka can cikin suratul an'am karshen ta ubangiji ta'ala ke cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin an gane ku nusuk anan kenan zaba'ihi qul inna salati wa nusuki sallata da duk wani yanke yanke na wa mahyaya da rayuwata kwata kwatanta wa mamatiya da mutuwata lillahi rabbil alamin na ga ubangijin halittu gaba daya ba shi da abokin tarayya a cikin waɗannan abubuwa dan haka kar mu manta ya gabata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man nasaka nusukana duk wanda yayi yanka irin abin yankan mu to shine anan yake cewa nahara nusuka manzo Allah ya soke hadayar shi thumma nawala al-halika shikahu al-ayman sannan manzo Allah sai ya meka ma wanzani wato bangaren kansa na dama fa halaka wanzamin ya aske masa anan zamu fa'idanci a ran 10 ga wata farkon aikin da ke gaban alhaji shine jifa ramin aqaba idan yayi wannan jifa na farko wanda zai jefi aljamratul kubra wanda an rubuta aljamratul kubra ko kuma da ingilishi an rubuta babban shaydan wanda da hausa ma an rubuta babban shaydan wannan shine ake jifa a ran 10 ga wata wannan idan ka fito daga Muzdalifa ka zo Mina farkon ramin da zaka tarda shine aljamratus sugra a ranar ran 10 ga wata sai ka ketare ta zaka iske aljamratul wusda ta tsakiya sannan ka ketare ta zaka iske aljamratul kubra ita kadai ce ake jifa a ran 10 ga wata da tsakuwa 7 kowace tsakuwa kana cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar illa kasancewar tsakuwa ta farko zaka ƙara basmala kace bismillah Allahu akbar to lokacin da manzon Allah yayi wannan jifa miye biyo baya shine soke hadaya bayan soke hadaya sai me sannan sai aski bayan aski abinda zai biyo baya shine tawaful ifada waɗannan abubuwa kuga haka ake jira su a ran 10 ga wata ga alhaji to shine anan yace bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya soke hadayar sa thumma nawala al-halika shikahu al-ayman fa halaka manzo Allah ya meka ma wanzamin sa bangaren kansa na dama wanzamin ya aske masa wannan shine dalilin da yake tabbatar mana in za a maka aski sawa'an kudo ko kuskus to abin da ya kamata bangaren dama ya kamata a fara askewa wannan shine sunna da aka aske gashin bangaren dama fa a adaku abadalha manzon Allah sai ya karba daga hannun wanzamin sai ya meka ma Abu Dalha manzon Allah ya ce masa naka ne me yake nihi yaje ya zubar da shi gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce a zubar da shi domin duk wani abin da ka sani mai tsada a duran kasa to gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi shi tsada an gane ko dan haka manzon Allah ya bashi wannan gashi yaje ya nemi albarka da shi thumma nawalahu shikahu al-aysar fa halaka sannan manzon Allah ya meka ma wanzamin bangaren kansa na hagun wanzamin ya aski da ya gama askewa manzon Allah ya karbi gashin fa qala qasimhu bainan nas manzon Allah ya ce ma abadalha amshi in yaso kuma wannan a raba ma jama'a wani ya samu gashi biyu wani ya samu gashi uku wani ya samu sama da haka har ma a wata riwaya Ummu Salama take cewa na wasi na aji in marar lafiya ba shi da lafiya sai na saka wannan gashi a cikin tangaram sai na zuba ruwa an gane ku sai a ba marar lafiya ya sha da izinin Allah da albarkar gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bashi lafiya a takeice wannan hadisi yana nuna mana iya abin da yake sunna a wajen aske kai kulu ko kaskus wato shine farawa da bangaren dama kenan kuma kar mu fahimci cewa yake banta da maza hatta da mata in kitso za a yi abin da ya kamata a fara da bangaren dama domin dama tana da albarka don haka Aisha Allah ya kara mata yadda hadisi na cikin sahihu muslim Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunu fi tanawulihi wa tarajjulihi wa uhurihi wa fi sha'nihi kulli tace damantawa na kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen sanya takalma in zai sanya takalmi manzon Allah kafar dama yake fara sawa haka shine sunna haka wajen caji kai idan zai sarce kanshi bangaren dama manzon Allah yake fara sarcewa kafin abu haka nan wajen tsarkin sa an gane ko in arwalla in wanka manzon Allah zai yi to dama ita yake gabatarwa akan abu Aisha tace wa fi sha'nihi kulli haka nan cikin dukkan lamarin sa manzon Allah yana farawa da dama sannan a gargashin shin wannan neman albarka da gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin yake banta da shi ko kuma ya hada dukkan wasu salihan bayi za a iya neman albarka da gashin su wannan al'amari ne wanda yake yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Sheikh Sulaiman ibn Abdullah ابن محمد ابن سليمان التميمي الله يجي كنسا اشكل التابنسا تسير العزيز الحميد وان شرحي نين كتاب التوحيد شيك شوا ذكر بعض المتأخرين ان التبرك بآثار الصالحين مستحب يجي وصودا جشكم ما دمي نبايا بايا كوكما مجي ما نبايا an gane ko akwai mutaqaddimun akwai mutaakhirun in aka ce mutaqaddimun sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'ut tabi'i an gane ko shine yace daga cikin malamai waɗanda suke na baya sun ambata cewa neman albarka wato da gurabun salihan bayi wannan abu ne wanda yake mustahabi a shari'a suka ce ka shurbi surihim kamar shan sauran mutanen kwarai in mutumin kwarai ya sha abin sha suka ce to an so ka yi kokari ka sha wannan abin da ya rage domin neman albarka da sauransa wata masuhi bihim wato da shafar jikin shi ka goge jikin shi ko shi ya shafi jikinka au bi siyabihim ko kuma ka yi kokari ka samu tufafinsa wanda ya saka a jikin shi kai ma ka sa domin ka samu albarkar abin da yake jikinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Ubay ibn Salul shugaban munafikai Allah ya masa rasuwa dan shi Abdullahi yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi rigar ka ta can ciki wadda take dafa wadda take shafar gangan jikinka ita nake bukata ka bani imma mahaifina da kafani madan komai ba yana nihin mahaifinsa ya samu albarka da rigar da ta goge jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine suka ce aubi siyabihim ko kuma da tufafin mutanen kwarai riga ko wando ko takalmi ko hula wa hamdil mauludi ila ahadin minhum li yuhannikahu bi tamra ko idan an haifa maka da ka dauka ka kai ma mutumin kwarai domin yayi masa tahaniki ya tauna dabino ya lakuta masa ya hade domin shine suka ce yakunu awwala ma yadkhulu jawfahu riqu salihin dan miyan mutanen kwarai ya zamanto shine farkon abin da ya shiga cikin wannan jinjiri an gane ko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma ƴaƴan sahabbai tahnik in an haifi da sai a kawo shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tauna dabino sai ya lakuta ma yaran sai ya fadi wattabarruki bi arqihim wa nahwi zalik da neman albarka da jibrus da abin da ya kama da haka in jikinsa ya yi jibi ka shahe jibin ka goga a jikinka ko in ya yi kaki ka tare kamar yadda sahabbai suke neman albarka da jibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kakin shi in manzon Allah ya hato majina rububi ake kowa ma yake tafa da hannunsa wanda a sulhul hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi arwala sallallahu alaihi wasallama idan yayi arwala sahabbai sai sun kusa su yaki juna saboda ruwan arwala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayi ta kukuwa wanda ya samu ya samu wanda bai samu ba sai ya zo shi kitan gon shi sai ya gogi dai ma shi ma ya goga a jikin sa sai ya ce wa kada aksara min zalika abu zakariya an-nawawi fi sharh al-muslim fil ahadith allati fiha anna as-sahabata fa'alu shay'an min zalika ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yace tabbas al-imam an-nawawi ya cika fada akan haka a cikin littafin sa sharh muslim sharh sahih muslim cewa na halatta ko kuma mustahabi ne a nemi albarka da gurabun salihan bayi haka shi ma ibnu hajar inda zaka koma fathul bari sai yace wa dhanna anna baqiyata as-salihina fi zalika kan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi al-imam an-nawawi da makabda yashi waɗanda suka tafi akan haka sun yi zaton cewa sauran salihan bayi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke yanda ake neman albarka da gurabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma za a iya neman albarka da sauran ruwansu da kakinsu da tufafinsu da miyansu da jikunsu da sauransu sai ya ce wa haza khabarun sabiqun ya ce wannan kuskure ne wanda yake a bayyane ka kiyasta wani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda a nan aka nemi albarka da gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi kuskure ne ka kiyasta wani salihin bawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ci ga wani salihin bawa shi ma a nemi albarka da gashinsa ko a nemi albarka da miyansa ko a nemi albarka da jibinsa ko a nemi albarka da majinarsa ko a nemi albarka da shafar jikinsa kai ka shafa ko shi ya shafa ko tufafinsa wannan kuskure ne wanda yake a bayyane saboda kuskoki kamar guda biyar fuska ta farko shine adamul muqarabati fadlan anil musawati lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fil fadli wal baraka rashin kusanta balantana daidaita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen fadla da albarka wane ne a cikin tunda Allah yayi duniya har zuwa kiyama wane ne zai tunkari fagen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen daraja da albarka babu wanda hadisi ya tabbata wanda ke nuna daraja da matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka nuna cewa al'umma gaba daya tun daga Adam har zuwa kiyama da zaka dora su a tafin sikili darajar su gaba daya ka dora manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tafin sikili gaba daya zai rinjaye su to yaya zamu kiyasta wani a wajen fadla da albarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce fuska ta farko ba wanda ya kusanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balantana yayi daidai da shi a wajen daraja da albarka fuska ta biyu adamu ta haƙuƙi salah rashin tabbacin inganci da nagarta fa innahu la yatahaqqaqu illa bi salahil qalb domin ita nagarta ba ta tabbata dole sai da nagarta ta zuciya wa hadha amrun la yumkinu lidila'u alayhi illa bi nafsi sanin abin da yake cikin zuciya ba wanda ya isa ya leka sai da nafsi alqur'ani ko kuma hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani shi ne zai nuna maka wani mutumin kwarai ne ko kuma nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayyane ya nuna maka wani salihin bawa ne iya abinda ake kanmu sai dai mu ce muna zaton dai wani mutumin kwarai ne amma mu yanke shakka cewa wani salihin bawa ne wannan al'amari ne da kai domin ita nagarta tana daga zuciya zuciya ko ba wanda sai faɗa maka abinda yake cikin ta sai Allah so da yawa zaka ga mutum a zahiri kaga salihin bawa ne amma daga kun kulla wani mu'amala da shi sai ka jefar da shi saboda zuciyar ba ta da kyau shine yace adamu ta haƙuƙi salahi rashin tabbacin nagarta fa innahu la yatahaqqaqu illa bi salahil qalbi domin nagarta ba ta tabbata dole sai da nagarta ta zuciya yace wa hadha amrun la yumkinu lidila'u alayhi illa bi nafsi sanin abin da yake cikin zuciya abu ne baya yiwuwa dole sai da nassi alqur'ani ko kuma hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kas sahabati allazina athna Allahu alaihim wa rasuluhu kamar sahabbai wanda ubangiji subhanahu wata'ala shi ya kyautata yabo a kansu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye nuna mana Abubakar mutumin kwarai ne
alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka nan Umar, haka nan Usman, haka nan Ali dan Abi Talib da sauran sahabbai. Alqur'ani shine yayyabe su, haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayyabe su. Gaba ɗayan sahabbai Ubangiji ta'ala ya ce ya yarda da su. Wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم تدهك كسنشي ور سيتي وأما غيرهم يتي سندي وسو جماعة ودن دبا صحبيبا Malam ya ce fagayatul amri, ya ce ƙarshen al’amari maƙurash annabunna annahum salihuna fanardu lahu. Mu kyautata musu zaton mutanen ƙwarai ne, kuma muna zaton cewa mutanen ƙwarai ne, amma mu hakikance mu ce wani salihin bawa ne. Wannan alamun kai haka ka buga gaba ga Ubangiji subhanahu wa ta’ala, ka masa karan tsaye. Saboda ka san abin da yake cikin zuciyarsa, balantana ka yanke shakka cewa salihin bawa ne. Haka ana cikin yaƙi, sahabbai suka wuce da gawar wani sahabi, sai suka ringa wani ya huta, wani ya samu shahada, wani ya samu shahada. Wannan kalima da suke fada sai ta fada kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce kalla, ya ce wallahi ko daya ba shahidi ba ne. Manzon Allah ya ce na gan shi a cikin wuta yana juyawa, yana raba baka, a sanadiyar wata riga da ya sace a cikin ganima ta yaƙi. Kafin a raba ganima ta yaƙi ya sace wata riga. To da yawa wanda kake zaton mutumin kirki ne, wallahi ba babban fasiki ne, ba mutumin gwari ba ne. Ita nagarta ta shafi abin da yake cikin zuciya, kawai hede walidi muna masa zaton cewa mutumin gwari ne, amma ba ma ce ba wani mutumin gwari ne, mutumin kirki ne, salihin bawa. Mun gane fuska ta biyu ko? Kenan rashin tabbacin nagarta ta shi wannan bawa, to ba za mu kiyasta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shin muna da kokonto game da nagarta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Ba mu da kokonto. Shine duk wani salihin bawa manzon Allah shine shugabansa. Fuska ta uku sai yake cewa anna law dhananna salaha shakhsi. Lalle koda mun kyautata zaton nagarta ta wani mutum, mun kyautata cewa salihin bawa ne. Fala na amanu an yuhtama lahu bi khatamati su. Ba mu da wani amincewa cewa ya cika da mummunan karshe, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana innamal a'malu bil khawatim. Ayyuka na bawa wanda ake lura da su abinda bawa ya cika ya bar duniya a kansa. Fala yakunu ahlan litabarruki bi atharihi. Kenan tunda ba mu san ba karshen shi zai cika da imani ko ba zai cika da imani ba, kenan kaga bai dace ba a nemi albarka da gurabunsa. In ma mun kyautata zaton cewa salihin bawa ne, muna masa zaton cewa mutumin ƙwarai ne, to amma ai ba mu da tabbas kin da abin da zai cika. Yakan iya cikawa da kyakkyawan ƙarshe, kuma yakan iya cikawa da mummunan ƙarshe. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fa wallahi allazi la ilaha ghairu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli al-janna fayadkhulaha. Manzo Allah yace na rantsi da Ubangijin da babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi, lalle ɗayan ku zai ringa aiki irin na ƴan aljanna iya rayuwarsa. Manzo Allah yake cewa sai ya kasance tsakanin shi da aljanna abin da ya rage masa ɗani ɗaya. Wannan kinaya ce manzo Allah yake cewa iya abin da ya rage masa da shiga aljanna ita ce mutuwa. Sai littafin da Allah ya rubuta tun a farko lokacin da ya halicci halittu, Allah ya riga ya rubuta ɗan wuta ne. A ƙarshe kawai sai ya yi aikin da zai kai shi gidan wuta, ƙimtawar ido ta rage, kawai sai ya kafirta ya yi aikin da zai dosa shi wuta. Haka manzo Allah yake cewa lalle ɗayan ku zai ringa aiki irin na ƴan wuta a rayuwarsa, sai ya kasance tsakanin shi da wuta kamu ɗaya. Manzo Allah yace littafin da Allah ya rubuta tun a farko, sai littafin yayi rigaya sai ya aikata aiki na ɗan aljanna kuma sai ya mutu ya shiga aljanna ya kare rayuwar shi kwata kwata a cikin kafirci kadan ya rage masa mutuwa kawai sai ya aiki na ɗan aljanna sai ya shiga wanda wani sahabi wani bai yahudi ne yaro ne wanda yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hidima ya kwanta rashin lafiya manzon Allah ya je ya gaida shi manzon Allah ya ce masa ka musulunta yaro ya daga kai ya kalli babansa mahaifinsa sai ya ce ka bi Abul Qasim ya ce abi Abul Qasim ya ce ba abin da ya faɗa maka shi bai yahudi ne ya san gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka Allah ya zarge su atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab ya san alkhairi ne amma shi ba ya musulunta ba amma anan sai ya ce ma dan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaye musulunta bayan musuluntar shi mutuwa ta cin masa manzo Allah ya ce godiya ta tabbata da ubangijin ga ubangijin da ya tsamayar da shi daga cikin wuta a sababina kaga a ƙarshen rayuwarsa ya gama cikin kafirci amma a ƙarshe ya cika da kyakkyawan ƙarshe haka a fagen daga sahabin da ya musulunta a nan take yanki ya ci gaba da jihadi ya koma bangaren musulmi kuma aka kashe shi ya samu shahada wani dan uwa ba amurke lokacin da wani malami yake karantar da wannan hadisi a haramin Madina sai yake cewa yana da kakar shi shekarar ta wajen gumiya tare da wani abu tana cikin rashin lafiya suka bujuro mata da musulunci ta musulunta yace bayan musulunta ta ko kwana uku bai ba Allah ya karbi rayuwarta kaga ta gane rayuwa a kafirci kuma ta cika da kyakkyawan ƙarshe to dan haka anan koda mun masa zaton cewa mutumin ƙwarai ne to amma ba mu da tabbaci da me zai cika yakan iya yiwa ya cika da imani yakan iya yiwa kuma ya cika da kafirci da yawa wani wanda ake da'awar salihin bawa ne in yazo mutuwa sai ana kore jama'a a sashi daki a rike shi saboda kalmomin da suke fitowa daga bakin shi kar ku ji abin da zai fada fuska ta hudu shine yake cewa annas sahabata lam yakunu yaf'aluna zalika ma'a ghairihi la fi hayatihi wala ba'da mautihi lalle sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu zaman tuba suna neman albarka da gashin wani ko da niyansa ko da ruwan arwallarsa ko da jibinsa ko da tufafinsa ko da shafar jikinsa wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da manzon Allah yana raye ko bayan mutuwar shi sahabbai basu zaman tuba akan haka malan yace walau kana khairan lasabquna ilayhi inda alkhairi ne ana yi to da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun rigaye sai malan yace fa halla fa'aduhu ma Abi Bakar wa Umar wa Usman wa Ali wa nahwihim min alladhina shahida lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bil janna me zai hana sahabbai su aikata irin yanda suke yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abu Bakar ma'ana me zai hana su ringa yakar juna akan ruwan arwalla na Abu Bakar ko Abu Bakar in yayi kaki su tare ko in yayi aski su yi wasu sangashin su je su nemi albarka da shi ko su zo su ringa neman albarka da tufafin Abu Bakar ko Umar ko Usman ko Ali shin ba su san Abu Bakar yana da daraja ba ko Umar ko Usman ko Ali sun sani sun ma fi kowa sanin Abu Bakar cewa yana da daraja Umar yana da daraja Usman yana da daraja Ali yana da daraja da sauran sahabban da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya ya ba da shaidar cewa ɗan aljanna ne in har ana neman albarka da miyan wani ko da ruwan arwallarsa ko da gashinsa ko da tufafinsa ko da jibinsa to da sahabbai sun nemi albarka da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa na Abu Bakar ko na Umar ko na Usman ko na Ali kenan rashin aikata haka da Abu Bakar ko da Umar ko da Usman ko da Ali wannan na nuna mana sahabbai sun fahimci cewa neman albarka da gurabun wani abu ne wanda yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama law kana khairan lasabquna ilayhi an gane ko in fahimtar nassi ne ba mu kai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani a gaban su ya sauka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su suka ciro mana ita su suka rawaito mana ita ka'ida larabawa suka ce sahibul baiti adra bi ma fi mai daki shi yafi kowa sanin abin da yake cikin dakin sa dan haka suke cewa arrawi suke cewa aula bi fahmi ma rawa marwayci shi yafi kowa fahimtar abin da ya rawaito an gane ku shi yafi kowa sanin abin da ya rawaito. Don haka galibi malaman hadisi in marwayci ya rawaito hadisi ga yanda ya aikata yanda ya fahimci hadisin ana gabatar da fahimtar shi akan fahimtar wani, sai dai in jama'a sun taru akan cewa fahimtar shi ta kuskure. To don haka su sahabban da suka rawaito ga yanda suke aikatawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a taba samun ɗaya daga cikin su ya nemi albarka da miyan Abubakar ko da majinansa ko da jikinsa ko da gashinsa ko da tufafinsa. Sai yace wa kadhalika tabi'una, haka nan tabi'ai halla fa'aluhu ma Sa'id ibn al-Musayyab wa Ali ibn al-Husayn wa Uwais ibn al-Qarni wa al-Hasan ibn al-Basri wa nahawihim mimman yuqawu bi salahihim. Yace mi ya hana yake haka nan tabi'ai ba su aikata ba da Sa'id ibn al-Musayyab da haka nan Ali dan Husayn dan Ali dan Abi Talib, haka nan Uwais ibn Amir al-Qarni, haka nan Al-Hasan ibn Sa'id al-Basri da makamantansu, wanda dukkan jama'a sun musu zaton cewa mutanen ƙwarai ne. Har ma wasu daga cikin magabata suka ce in aka ce fiyayyen tabi'ai to shine Sa'id ibn al-Musayyab, wasu suka ce Al-Hasan ibn Sa'id al-Basri, wasu suka ce Abdullahi ibn al-Mubarak, wasu suna ganin Aliyu dan Husayn dan Abi Talib shine fiyayye daga cikin tabi'ai, duk da cewa shi Husayn wannan Ali ibn al-Husayn an gane ko shine wanda ake kiran shi Zainul Abidin, wanda jikan Ali dan Abi Talib ne, da ne wanda yake na Husayn. Don haka sai nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana fiyayyen tabi'ai shine Uwais ibn Amir al-Qarni, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana da haka. To waɗannan ba wanda aka nemi albarka da miyansa ko da jikinsa ko da rigarsa ko da majinarsa. Yace fadalla anna zalika makhsusun bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama, wannan ya nuna cewa neman albarka da guragun wani ya keɓanta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Manzon Allah bai yi tarayya da kowa akan wannan fage, shi kadai ne za a nemi albarka da gashinsa ko da miyansa ko da majinarsa ko da jikinsa ko da tufafinsa ko abin da ya shafi jikinsa. Fuska ta biyar shine malam ya ce wa minha anna fi'la hadha ma'a ghayrihi sallallahu alaihi wa sallam la yu'manu an yuftinahu wa tujibuhu nafsu fa yurithuhu al-ghujba wa al-kibra wa ar-riya. Yace aikata irin haka da wanda yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, babu amincewa game da wannan al'amari zai fitince shi, ran shi ta ringa nuna masa cewa shi wata tsiya ce, wannan sai ya gada masa ji da kai da girman kai da riya. Yanzu duk mutumin da ya zo ana wasu sun in yayi kaki a tare miyansa, ko in yayi arwalla a zo ana kukuwa a kan ruwansa, ko kuma a zo ana neman albarka da tufafinsa, ni zai biyo baya, wannan zai gadar masa da ji da kai da girman kai da riya, ya ringa ganin cewa wata tsiya ce shi kansa. Duk lokacin da ya zama haka ko ya hau kadarku wanda yake na hallaka. Don haka sai malam yake cewa fayakunu hadha kalmadihi fil wajhi bal a'zam, yace wannan sai ya zamanto kamar yabon mutum ne a gaban idan shi. Kai bari ma ya fi haka, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mana kai yabon mutum a gaban shi, ba dan komai ba ko dan kada wannan yabo da kuma sai sanya shi ji da kai. Don haka dai a takaice a wannan mas'ala bai ya halatta a nemi albarka da miyan wani ko da gashin wani ko da kakinsa ko da jikinsa ko da tufafinsa, wannan dole sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai. Dalilin da yake tabbatar mana da haka mafi karfi akan haka rashin aikata haka da Abubakar ko Umar ko Usman ko Ali, ba ɗayan da sahabbai suka nemi albarka da miyansa, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya bar duniya bai bar wani wanda yake mai daraja a ban kasa sama da Abubakar. Bayan aucewar Abubakar babu mai daraja sama da Umar, bayan Umar babu mai daraja sama da Usman, bayan Usman babu mai daraja sama da Ali, ba wanda aka nemi albarka da ɗaya daga cikin guragunsa. An gane ku? To dan haka kenan anan iya hadisin abinda yake nuna mana kenan in za a aske kai abinda ya kamata a fara da bangaren dama. Shine malam yake cewa wato Ibn Abi Umar al-Adani ya rawaito wannan hadisi ta hanyar Sufyan Ibn Uyayna, shi kuma daga Hisham Ibn Abi Abdullah al-Dastawai, kwatancin wannan hadisi riwaya ta Abu Ammar al-Husayn Ibn Hurayth. malam yake cewa wannan hadisi hadisi ne ingantacce kyautawa hadisi ne ingantacce al-Imam Muslim domin ya fitar da shi a cikin littafin sa. Je wannan babu na gaba sai mu dakata. Babu ma ja'a fil halqi wat tafsir. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري عن نافع هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من اصحابه وقصر بعضهم قال ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين قال وفي الباب عن ابن عباس وابن أم الحسين ومارب وأبي سعيد وأبي مريم وهبشي بن جنادة وأبي هريرة رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون للرجل أن يحلق رأسه وإن قصر يرون أن ذلك يجزئ عنه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وتوانم بابيني واندكي بياني جمد أبن دي زول بمنزم الله صلى الله عليه وسلم نين كولو واتودسيسي imma mutun yayi kulu ko yayi sesaye ba ana nihi ka hada biyu ba bangare ɗaya ka aske bangare ɗaya kuma kai sesaye imma kai kulu ko kai sesaye anan ne sesaye da aski yake zamantowa ibada a cikin haji ko umra shine anan malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ke cewa halaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aske kansa a ran 10 ga wata lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yayi jifa ya soke hadayarsa manzon Allah sai ya aske kansa kar mu manta hadisi ya gabata ya meka ma wanzani bangaren kansa na dama ya aske masa sannan ya meka masa bangaren hagu ya aske masa shine ya ce wa halaka qa'ifatu min ashabi wasu jama'a daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma sai suka yi aski wa qassara ba'du wasu ko sai suka yi sesaye an gane ko shine kuskus kenan qala ibn umar sai yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada rahimallahu almuhallikin marratan aw marratay manzon Allah ya ce Allah ya ji kan masu yin kulo manzon Allah ya fada su dai ko su biyu kamar yadda wata riwaya manzon Allah sai da ya maimaita wato so uku an gane ku manzon Allah yace Allahumma rahimil muhallikin Allahumma rahimil muhallikin Allahumma rahimil muhallikin ko kuma rahimallahul muhallikin rahimallahul muhallikin rahimallahul muhallikin a wata riwaya Allahumma ghafir lil muhallikin Allahumma ghafir lil muhallikin Allahumma ghafir lil muhallikin manzon Allah yace ya Allah ka ji kan masu yin kudo ya Allah ka ji kan masu yin kudo sai da manzon Allah ya maimaita su uku a wata riwaya ce ya Allah ka gafarta ma masu yin kudo ya Allah ka gafarta musu sai da manzon Allah ya maimaita su uku duk da cewa kamar yanda bayani ya gabata lafazin rahimallahu yafi fadi akan ghafarallahu laka da a ce ghafarallahu laka Allah ya gafarta maka gara a ce rahimakallah Allah ya ji kanka domin aka ce Allah ya ji kanka fata ne ake maka duk abin da ya gabata na zunubanka Allah ya gafarta maka abin da ya rage na kwanukan rayuwarka Allah ya maka dace game da aiki na kwarai wanda zai karba amma in aka ce Allah ya gafarta maka addu'a ce ake maka game da abin da ya gabata na zunubanka cewa Allah ya gafarta maka to anan manzon Allah sai da ya maimaita wannan addu'a su uku ga masu yin aski a wannan riwaya sai ya ce su ɗaya ko su biyu haka manzon Allah ya faɗa thumma qala sannan sai manzon Allah ya ce wal muqassirina haka nan da masu yin sesaye wanda a waccan riwaya wadda take cikin sahihain ta Abu Huraira da manzon Allah ya ce Allahumma ghafir lil muhaddiki ya Allah kai gafara ga masu aski sahabbai sai suka ce ya rasulullahi walil muqassirin ya manzon Allah, haka nan ga waɗanda suke saisaye. Sai manzon Allah ya kuma cewa Allahumma ghafir lil muhallikin, ya Allah kai gafara ga masu aski. Sahabbai suka ce ya Rasulullahi walil muqassire, ya Rasulullahi hada da masu saisaye. Manzon Allah sai ya sake faɗa karo na uku, Allahumma ghafir lil muhallikin, ya Allah kai gafara ga masu aski. Sahabbai sai suka ce walil muqassire, sannan manzon Allah ya ce walil muqassire, ya ce Allah kai gafara ga masu saisaye. An gane ku? Kenan a nan su sai da aka musu addu'a su uku, sannan masu saisaye aka musu addu'a su daya. Wannan kaga dalili ne a bayyana wanda yake nuna mana a umra ko hajji abin da yafi mutum ya yi aski ya yi kudo. An gane ku? Kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya yi addu'a su uku, haka kuma nassi na Alkur'ani ya gabatar da kudo akan saisaye. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqqi latadkhulunna al-masjida al-haram insha Allahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun al-aya. Haka kuma can Allah yace wala tahliku ru'usakum hatta yabluga al-hadi mahilla. Kaga anan Allah yayi amfani da lafazin aski kadai. To dan haka kowanne ya halatta kai, amma abin da yafi kenan mutum ya yi aski shine malam yace a wannan babi akwai hadisi daga Abdullahi dan Abbas, haka nan daga Ibnu Ummul Husayn, haka nan da Marib da Abu Sa'id da Abu Maryam da Hubshi Ibnu Junada da Abu Huraira Allah ya kara musu yadda, wanda kowanne hadisin zai iya zama a karkashin baba. Malam ke cewa wannan hadisi ne kyaukyawa ingantacce, domin hadisin yana cikin Bukhari da Muslim. Malam yace aiki akan haka yake a wajen malamai, yakhtaruna lirrajuli an yahdika ra'sa, abinda malamai suka ga yafi dacewa namiji ya aske kanshi. Wa in qassara, suka ce in ko yayi saisaye, ya rauna anna zalika yujzi'u an, suna ganin cewa saisayen shi ma yayi. An gane ko? Amma abinda aka fi so mutum yayi aski, amma in yayi saisaye saisayen shi ma yayi. Sai ya ce wa huwa qawlu Sufyan al-Thawri wa Shafi'i wa Ahmad wa Ishaq, wannan fada ce ta Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da Muhammad ibn Idris al-Shafi'i da Imam wato Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani da Ishaq ibn Ibrahim, gaba ɗayan su suna ganin cewa yin aski yafi saisaye a cikin hajji ko umra. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi. Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.